Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Wata kotun Turkiya ta sake wani ba mulki Pastor Andrews Brunson, lamarin da ya kawo ƙarshen tankin diplomasiya tsakanin Washington da Ankara. Brunson yana fuskantar shari'a da za ta iya daure shi tsawon shekaru 35 idan har an same shi da aikata laifin ta'addanci da kuma na leƙen asiri, zargin da Amurka ta kira mara tushe. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House ya ce Brunson ya sha wahala sosai, amma zai yanzu wahalar ta kare kuma zai kawo ziyara a fadar White House nan ba dadewa ba. A wani sakon Twitter da ya aiki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin aiki wurin kwato Amurkawa da aka daure su bisa kuskure a kasashen waje zuwa gida. Jirgin saman sojojin Amurka ne zai dauko Brunson zuwa filin saukan jiragen soji na Ramstein a kasar Jamus, inda za a duba lafiyarsa kana daga bisani a ƙara soja shi zuwa Amurka a yau Asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewar akwai yiwuwa Brunson zai iso Washington a yau kuma zai kawo ziyara a fadar White House. A jiya Juma'a ne kotun Turkiya ta same shi da laifi, amma kuma ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru 3 da wata 1. Kuma tuni wannan fasto ya kwashe shekaru 2 yana zaman gidan yari yayin da ake masa shari'a, lamarin da ya kai ga sake shi saboda shekarun da ya kwashe a gidan yarin. A ranar Alhamis ne wasu kafafen yada labarai a nan Amurka suka ce Washington da Ankara sun yi wata ganawar fahimtar juna akan wannan batu, kuma hakan ya sa aka sako Brunson. Sakataren Bitar Malin Amurka Steve Munchin ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana kan bakansa na halartar wani babban taron zuba jari a ƙasar Saudi Arabia a ƙarshen wannan wata, duk da tarin shaida da ke nuna an kashe ɗan jaridan Saudiya a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a Turkiya. Munchin ya faɗa wa talabijin CNBC cewa yana ci gaba da shirinsa na halartar wannan taron. Sai dai ya ce idan wani abu ya biyo baya ko kuma an samu wata sakiya to zai nazari a kai, amma dai yana kan batun zuwa wannan taron. Wasu manyan bankuna a dandalin hada-hadar kasuwanci na duniya wato Wall Street a nan Amurka za su halarci wannan babban taron kasuwanci a birnin Riyadh, duk da cewar wasu manyan kamfanonin yada labarai da manyan 'yan kasuwa sun janye daga halartar wannan taron, kana suka daina hudun kasuwanci da yankin gabas ta tsakiya. Hamshakin ɗan kasuwan Birtaniya na Richard Branson ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai dakatar da tattaunawarsa a kan wannan taron zuba jari a Saudi Arabia wanda yake yi a kamfaninsa na Virgin Groups. Wasu manyan 'yan kasuwa kamar Steve Case, ɗaya daga cikin masu kamfanin kasuwancin yanar gizo da ake kira AOL, da kuma mai kamfanin sufuri na Uber da ake kira Dara Khosrowshahi, shi kuma yana cikin waɗanda suka janye kansu daga wannan taron, da wani kuma da ake kiran shi Robert Bakshi, shi ne shugaban kamfanin Viacom, duka sun ce ba za su halarci wannan taron da ake yi a Riyadh ba. Yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabi Michael ta tura tarkace zuwa arewa na gabar tekun gabashin Amurka, inda guguwar ta fi barna sosai, hukumomi kuma suna nazari a kan wannan lamari da kuma hanyar da za a bi a kwashe waɗannan tarkacin. Hotuna da tauraron dan Adam ya dauko da safiyar jiya Juma'a sun nuna guguwar Michael ta yi sauki a wannan yankin yayin da ta tasar ma gabar tekun arewa maso gabashin Amurka inda za ta kai ruwan sama da kuma iska da igiyar ruwa mai yawan gaske. Sai dai guguwar ta fi barna sosai ne yayin da take kadawa akan teku a ranar Laraba a zirin shakatawa na Panhandle dake jihar Florida. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya zaga a jihar domin gadan barnan da guguwar ta yi ta sama a yammacin ranar Alhamis, kuma barnan ta fi shafan yankuna dake kusa da inda guguwar ta kada a cikin teku. Bayan ya gama sintirin ya yi wa manema labarai bayani.
You know, if you look at it, it's probably Mexico Beach.
Ya ce wannan abin ya yi muni kwarai da gaske, amma dai abu ne da za a iya magancewa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Yeah, I'm zuciya a kauna ta kai ne matabbata
ga gani wannan waka ta dace da yin sallama da safiyar yau sai dai wannan jirgin cikeke da passenger domin kuwa muna tafi da tarin gaishe-gaishen sada zumunci
haka yake to bari mu bude babin gaishe-gaishen da sada zumunta bari mu garzaya shafin mu na dandalin abari ya huce domin mika sakonnin gaisuwar mu zuwa ga ƴan uwa da abokanan arziki gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Alhaji Sanusi Hashim na FCE Kano Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Amina Sanusi Hashim tare da Amina Shehu da kuma Hajiya Ruma Sa'u Muhammad da Fauziya Najib. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Sani Usman Darma da Mama Dada da Alhaji Alfa Ahmad. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Adamu Ahmad Sa'in Jama'ari da kuma Yahaya Sani Zango. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Hadi Sudawa da Dr. Aminu Sudawa. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ibrahim Hamzat Bayero dan madamin Kano tare da Alhaji Bashir Kashim Mahmud. Gaisuwar fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Alhaji Kabiru Sayyidi dan iyan Ringim tare da Alhaji Bashari Shu'aibu madakin Ringim da Balarabe Jikan Nadabu kan karofi to Allah sa na faɗa wannan sunan daidai
amen
kan karofi ne tare da Ibrahim Garba kan karofi gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Dr. Lawal Yusuf Dawakiji tare da Alhaji Nura Usman dan majan Ringim fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Alhaji Kamal Usman da Alhaji Mahmud Isa da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya
to haka yake ne
alheri
da
reki
ai kuma to to nagode ni ma ina da gaishe-gaishen daula to ga gaisuwar fata alheri ga Alhaji Baba Isiyaku sabon garin Gwanjawar Kumasi ni ma dai da fatan na faɗi wannan Gwanjawar Kumasi da
wannan na ƴan gane ne da su ba mun makirin sun shigo da su ga ya balla
ba gaskiya ne mun fadi wannan
sunan da
ba sai kai mana aikin gafara da kuma Alhaji Rufai Abbas sai kuma Alhaji Lukman Abbas da uwar gidansa Hajiya Zubaida da kuma gaisuwar fata alheri ga Hajiya Mama mai shinkafa da wake a Yelwa Kumasi muna kuma mika fata gaisuwar fata alheri a bari ya huce ga Hajiya Sa'a mai fura aljanna da Hajiya Fusatun Gado da Hajiya Tasalla dukan su a Benin New York da kuma Hajiya Amina Bunkasa magajiyar Hausawa na New York kin tuna da kin aikin shafurar aljanna
na shafurar aljanna kuwa
da Hajiya Sa'a mai fura
aljanna wannan da ya gabata ma da muka je taron majalisar dinkin duniya musamman baba ya kai ni wajen da ake saida fura aljanna muka je muka saya muka sha
to muna mika gaisuwar fata alheri ba dan an yi santi ba dan dai a sada zumunci
to ba haka ne welcome. Yau ranar masoya ce.
To haka ne, to ai daula maganin duk waɗansu rigingimu da tada hawan jini shine nuna wa abokan zama an damu da abin da ya dame su ko ba haka ba.
Kwarai da gaske kam haka ne. To in haka ne bari mu ƙara miƙa gaisuwar mu domin a ci gaba da sada zumunta.
To haka ne ma daula.
To bari na garzaya shafin mu na email da suka aika mana domin miƙa sakon gaisuwar su. Gaisuwan fatan alherin mu yau ya fito ne daga Isuhun Dilafaki inda yake cewa dan Allah filan a bari ya huce ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Mamman Gusau Kofar Gabas Faki da Balarabe Baban Hamza Yalo Kofar Gabas Faki da Habibu Taylor Kofar Gabas Faki da kuma Ashiru Mai Barkono Kofar Gabas Faki tare da Harhayya Dan Yalo Kofar Gabas Faki da kuma al'ummar garin Fakin jihar Kaduna da kuma Hausawan mu mazauna gajerin Olade a jihar Osun baki daya.
To dima daula ina da
muna fatan duk kuna nan lafiya dai.
Amin amin. To ga kuma wata gaisuwa daga hannun Yahaya Bello. Shi dai email ne daga Yahaya Bello sai dai yace wanda ya rubuta wannan wasika na cewa salamu fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce. Suna na Yahaya Dano Azare jihar Bauchi. Zuwa ga Idris M. Idris Damaturu da kuma Abdul Qadir Aliyu Mina da kuma Dahiru Mai Shago Hanafari sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullahi Azare da kuma Ali Hadin Kari. Allah ya sa dai na faɗi wannan ko Hadin Kari ne ko dai ga dai shi na direban BRC FM Azare da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya.
To amin.
Sai kuma fatan alheri daga Bala Muhammad Dambam. Yace a miƙa min gaisuwa ta ga shugaba Iliya Mai Shayi Garki da Dauda Dan Mai Yaƙi Maraɗi da kuma Yakubu Abdullahi Dambam sai Sale Shehu Shahada Dambam da kuma magaji Alasaka tashar Magariya Kumu da fata suna cikin koshin lafiya.
To amin amin. To bari mu je takardar da ke hannuna daga ƙarshe ku kai shagaishe na ƙarshe.
Yawan gaisuwa yafi yawan kaɗa. Yafi
haka ne kam.
To madalla daula.
To sakon da ya fito daga Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yake cewa ga dubun gaisuwa zuwa ga abokina Garba Sabiyo Lagashuwa da Yawale Sani Takai da Salisu Mai Shinkafa da Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru da Buhari Yahaya Guru da Alhaji Umar Boeba Gashuwa da Yayana Musa Musa Karasuwa da Diyata Aisha Humaira da fatan kowa yana cikin koshin lafiya.
To madalla daula kika ce waɗannan waƙe-waƙe da muke yi sun tuna miki da wani labarin soyayya.
Haka ne kam.
To kafin baki dama domin ba mu wannan labarin naki na soyayya bari mu buɗe filin. To wani labari ne na wani attajiri wanda yake da kuɗin
malala gashin tinkiya.
Yawwa to irin wannan kuɗin yake da shi.
Attajiri sosai.
Attajiri. To shikenan sai dai kuma akwai wani abin da bai dace ba bai ci sa abokan zama ba. Ya sha wahala duk da kuɗin shi dai bai samu an daga mishi kafa ba saboda haka dai Allah ya albarkace shi da ɗan yana ɗan jariri. To duk dai matar da ya aura zaman baya daɗi. To mata ta ƙarshe da ya aura ya wahala dai kuma Allah ya albarkace shi da ɗa da wannan mata tun yaron yana jariri zaman biyu ba suka rabu. To saboda haka sai ya tsaye da shawaran cewa shi kai kar yaron shi nan shi ma ya girma wata ran ya zo kuma shi ma ya sha wahala aure.
Haka
da yake yana da kuɗi sai ya tafi ya samu wani jejin nesa da mutane ya shata wuri ya ma keken gida ya ɗauki ma'aikata duk abin da kike bukata na aikin gida yana da su. Masu dafa abinci, masu shara ne, masu gyaran gado, masu duk abin da ake bukata amma dukansu maza ne.
To fa ba mata a cikin rayuwar shi.
Ba mata ko guda daya a cikin rayuwar shi. To wannan yaro tun yana jariri aka fitar da shi daga cikin gari inda ake ganin daga iyaye mata dai mata baki daya. Har ya girma bai taba ganin mace ba a rayuwar shi.
To
shikenan shi baban shi nan da ya ga yaran shi nan ya kai mizanin zama mutum sai ya ce to bari ya dauke shi kai shi cikin gari karan farko a rayuwar shi ya kai shi birni to shikenan ya shigar da shi birni ya ce to yau dana da yake cika shekaran ka ne a cikin turanci da ake kira birthday ko yauwa ya ce to bari mu tafi da kai dukkan ka bude idan ka ga duk bakin ya kace abin da kake ka gani ko me kake so zan sai maka a matsayin tautar cika shekara haihuwarka shikenan aka tafi da shi cikin gari suka shiga cikin gari kenan yaro karan farko sai ya ga mata sai ya tambayi baba waɗanne irin ne waɗannan kuma sai baban ya ce kai an rabu da su waɗannan agwagi ne yayi ta tafiya yana ganin agwagi mata da yake nan yake cewa ba da baban yake ta cewa agwagi ne to shikenan da aka dawo gida sai baban ya ce mishi to dana ai na kai ka birni ya kai duk bakin ya kace inda abubuwa masu tsada motocin kawa menene da duk inda akwai ake ji da shi tunda masu kudi ne nan ya shiga da yaran nan dan ni ga menene zai zaba sai da aka zo sai aka zauna cin abincin yamma sai baban ya kira shi ya ce to dana na kai ka cikin gari yanzu lokaci ne da zaka zaba cikin duk abin da ka gani ne me kake so in sai maka dola ga motocin kawa ga dai su menene sai ya ce baba ni dai gaskiya abin da nake so kawai guda ɗaya ne ɗaya daga cikin agwagin nan kawai nake so ka sai
ai ko wannan na san yayi da ya sanin kashi cikin gari
to za a sani ba da ya kyale yaro kawai ya girma cikin mutane
shine ai
wato abin da Allah ya riga ya halitta
baka taba iya
canza shi
ai da kika bada labarin nan hakin tunawa ai ni na ma fasu bada labarin soyayya saboda na tuna wani labari da ya kama da wannan dan kin san shi yadda sha'anin aure yake abinda bai taka kara ya karya ba yake zuwa ya saba aure a zo a bata rashin fahimta wannan mata da miji ne suna zaune ana nishadi ana komai an gama cin abinci
haka
an gama cin abinci kenan ana cin abinci dama ana kallon film an gama cin abinci sai kawai bera sai yazo ya gita da gudu bera na gita da gudu sai mijin yace ga bera nan ita kuma matar sai ta ce ai ba bera bane gafiya ne mijin yace ya saki ce mun gafiya ce bera ce haka fa suka shiga gardama aka shiga gardama shi yace bera ita ta ce gafiya yace mata baki taba zuwa Lagos bane ba ai a Lagos berayen Lagos haka suke masu kama da gafiya ne manya ne wannan gardaman har makwabta suka ji suka shigo aka fara dambe aka fara fada aka hana su wannan ne
akan
gardaman bera ya gudu ya bar su har da saki to tunda ba ki jin magana na kina gardama da ni sai ki koma gidanku to kin gani in akwai rayuwar ranar soyayya ce ana soyayya bai kamata a ce duk kananan abubuwan nan yana kashe aure ba yana shiga tsakanin yan uwa da abokan arziki
to madalla to haka ne bari mu rufe wannan fafe da wannan babi da wannan waka kuma ta soyayya
so daga wina yana sanye soyayyar musni yake zo ban kalaman sani to wurina zuciyata tana ta tsuko kamar ta yi kurji radadin so akwai ciwo barkono da yaji nayi zargin kalaman duk yayan ji ya rage dan kada wabe gankir na ya kuna kamar irin makwarwa zan siyo mata saka wani jam babiya wa bar lallashi na su da kawuna yana sari ya soyere miss yake zo ban kalamai
masu saurare muna ganin lokaci ya kawo gaba malama Juli ta fara daga mana hannu saboda haka nan zamu ja burki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wadansu labarai masu
bandariya da kayatarwa
to sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu a madadin
Daula Salim
alheri ke muku fata alheri mu wani lafiya
kanya muka kawo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa na muryar Amurka baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Music et info.